Binciken hukumar lafiya ta duniya ya tabbatar da cewa akalla akwai cututtuka 500 wanda ke kama jama'a, kuma akwai tabbacin cewa daga dabbobi ne suka samu asali. Wannan ne a cewar likitoci, yasa wasu lokuta akan samu jama'a da wata cuta a yi ta bincike da shan magunguna amma aka shawo kan cutar. Professor Abdulkadir Usman Junaidu likita ne na dabbobi wanda kuma ya gudanar da wani bincike akan wata cutar dabbobi wanda ke kama mutane mai suna bakale.
Wannan cuta idan ta kama mutum za ka yi tsammanin malaria gare ko typhoid, duk alamun su guda. Sannan wasu suna da malaria, suna da typhoid, kuma suna da wata cuta. Wani yana da malaria da wata cuta ta brucellosis, wani kuma yana da typhoid yana da brucellosis. Kuma abin bakin ciki mun shi duk asibitocin mu da an Najeriya na mutane ba su da kayan aikin da za su binciki wayannan cututtuka. Mutum ya zo ya ce yana da malaria, an yi ta bashi magungunan malaria a taccen ramai, kai ta sha babu lafiya, babu dama. So ga ya koyi binciken da ya kamata a yi, an kai shi za a gano cewa wayannan cututtuka suna nan tare da mu.
Akan haka ne likitocin ke ganin cewa ya kamata Najeriya ta tafi tare da sauran kasashen duniya a wannan haujin.
Ai yanzu duniya gaba ɗaya abin tun kawo da shi, musamman kasashen da suke shi at One Health. Don hakan ga duk inda ka ga sun ci gaba sun yi amfani da wannan One Health, domin in ba su yi ba aikin banza ne. Ko kai treatment din mutane, idan baka yi treatment din dabbobi nan ba aikin banza ne, don za ka yi ta kashe kuɗin ka barkatai, baka san abin da ke damu suwa.
Bisa ga lura da cewa ba da jimawa ba ne hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya ta bayar da bayanin sake ɓallar cutar murar tsuntsaye a wasu jihohi a daidai lokacin da ake cikin cutar murar mashako, ga kuma yawan amfani da shan kayan sanyi da jama'a ke yi, musamman masu azumi, wanda shi ma yakan kawo kamuwa da mura. To ko ya likitocin mutane ke ganin wannan batun na gudanar da binciken kiwon lafiya na haɗin gwiwa? Dr. Awal Ahmad Musa ya ce abu ne mai kyau,
saboda zai taimaka a yi saurin gano inda matsalar take. Kaga yanzu misali idan aka samu laboratory wanda likitoci na mutane da na dabbobi scientist din su za su dauki sample na mutane, a dauki sample na dabbobi a taho a gwada a lab guda, kaga in akwai mutum wanda ke da wata rashin lafiya kamar irin wannan avian influenza murin tsuntsaye, to za a yi saurin gano matsala kuma a warware ta. Abu ne daman wanda ake yi a iyaka dai, watakila babu lab ko guda a ko ina. So in aka yi irin wannan, aka samu wannan haɗin gwiwa a wuri guda su yi aiki tare, zai yi saurin taimakawa a gano wannan matsala.
Kasancewar akwai cututtuka na mutane da dabbobi masu nuna alamu iri ɗaya, likitoci ke shawartar jama'a da a rinƙa ɗaukar matakan gaggawa da zarar an lura da alamar wata cuta, domin saurin samun mafita ga wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.